بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر 29 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na da shekara 1437, daidai da 9 ga watan January shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 43 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جكنش دغافرة لتاف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناواني قمد مسألة من مهمان شي أتكين أقيد المسلمي إذا مسألة الولاء والبراء يدي كما تمسلمية مؤاملة الآدو دا تفركي دا مذهبي دا تناني دا تار الرايوة إرن كافري yadda musulmi ya kamata ya guje wa waɗannan abubuwa, sawa'un kafiran nan maguzawa ne, zaryan koko kafirai ne masu littafi kamar Yahud da Nasara. Babu shakka Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa wajen tattara bayanai daga cikin Alƙur'ani mai girma da sunna Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingantacciya da maganganun magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai don tabbatar da wannan aqida da yin bayaninta. Allah ubangiji ya saka mu shi alkhairi. A karatun da muka yi a baya akwai wani kuskure da ya faru dangane da fassara na wani hadisi, fadin manzon Allah, fadin mai bada labari da yace warada irqun baina ainihi, sai na fassara irqun da zufa. Wannan kuskure ne. Irqun anan yana nufin wata jijiya, warada irqun baina ainihi, sai wata jijiya ta fito tsakankanin idanun shi guda biyu wanda takan bayyana idan yayi fushi. Allah ya saka da alheri ga dan uwa wanda ya mun ishara ga wannan ainihin gyara. A takaice za mu tashi a inda al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani yake cewa faqad kana inda Yazid ibn Abi Ziyad an Abdullah ibn al-Harith hazan al-hadithani, waɗannan hadisai guda biyu waɗanda ya ruwaito mana su, ya kawo mana su kafin wannan gabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yadkhulu qalbu mar'in imanun hatta yuhibbakum lillahi wa liqarabati, shine yake cewa wannan hadisi ya zo daga Yazid dan Abi Ziyad daga Abdullah dan Harith. Wannan mutumi yana da dukkanin hadisan guda biyu, wannan hadisi da muka yi magana akan gyaran fassaran warada irqun baina ainihi da kuma kafin shi na wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu qalbu rajulin al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa rasulihi thumma qala, wanda yake yafi wannan din tsayi. Waɗannan riwayoyi guda biyu mallan yace dukkanin su suna tare da suna cikin riwayoyin mallan Yazid dan Abi Ziyad daga Abdullah dan Harith. Ahaduhuma, ɗaya daga cikin hadisan ya zo ne fi fadli القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم game da falalar kabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito daga cikin su. Wasani, nabiyin kuma fi mahabbatihi, dangane da wajabcin kaunar wannan kabila. Kilahuma, hadisan dukkanin su guda biyu, rawahu anhu, rawahuma anhu Isma'ilu ibn Abi Khalid, Isma'ilu dan Abi Khalid ne ya ruwaito waɗannan hadisai guda biyu. Wa ma fihi min kauni Abdullah ibn al-Harith la yarwil awwala taratan an al-Abbas wa taratan an al-Muttalib ibn Abi Wada'a wa thani an Abd al-Muttalib ibn Rabi'a wa huwa ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib wa huwa min as-sahaba qad yadhannu anna hadha al-tirab fi al-asma'i min jihati Yazid, yace abinda aka samu a cikin riwayoyin kasancewa farko Abdullahi dan Haris yarwil awwala, yana riwayato riwayar ta farko wani lokaci anil Abbas wa taratan wani lokaci anil Muttalib ibnu Abi Wada'a wa thani, riwaya ta biyun kuma an Abdul Muttalib ibn Rabi'a, yana riwayatar ta daga Abdul Muttalib dan Rabi'a, wanda shi Abdul Muttalib din nan wa huwa ibn al Harith ibn Abdul Muttalib, sunan shi Abdul Muttalib dan Rabi'a dan Harith dan Abdul Muttalib, wa huwa min as sahaba, wannan mutumin sahabi ne. Wa qad yadhunnu yadhunnu anna hadha ittirabun fil asma'i min jihati Yazid, wani na iya tsammanin wannan bambancin da aka samu a cikin riwaya daya daga hanyoyi biyu, daya dayan riwaya daga mutane daban-daban, wani na iya tsammanin cewa hakan to ya zo ne a matsayin ittirabi daga shi wancan mai riwaya mai suna Yazid dan Abi Ziyad. Sai ce walaysa hadha mawdi'u al-kalamu fi, wannan ba shi ne wurin da za a tsaya ana tattauna magana game da shin wannan ittirabi ne koko karin hanyoyi ne. Fa innal hujjata qa'imatun bil hadisi ala kulli taqdiri, domin dai yadda aka buga aka raya dai hujja na tsayuwa da hadisin, hadisin ya isa hujja saboda shawahid din sa da yake da su, la siyama walahu shawahidu tu'ayyidu ma'anahu, musamman da yake akwai shawahid wanda suke kara ma ainihin wannan hadisi karfi wajen ma'anarsa. Wannan kanikanci ne na musalawul hadis Ibn Taymiyyah yake kokarin fitar mana cewa riwayar da wannan mutumi ya ruwaito Yazid dan Abi Ziyad, an samu wani lokaci yace daga Abbas, wani lokaci yace daga Abdul Muttalib dan Abi Wada'a, wani lokaci kuma a ɗayan riwayar daga Abdul Muttalib dan Rabi'a, wani lokaci kuma daga wani daban. To waɗannan maganganun a haka idan mutum ya kalli sai kamar ittirabi ne, amma akwai matsaloli da dama dake karkashin haka waɗanda malamai sun tattauna su, shine Ibn Taymiyyah ke ishara akan cewa nan ba wurin bayanin su bane. Almuhim anan yana so ne karantar da mu cewa ƙaunar sahabbai ahlul baiti, ƙaunar larabawa, ƙaunar banu hashim na daga cikin ainihin wato aqidar musulmai, kuma tushe ne a cikin tushen imani, wanda wannan koda hadisin yana da matsala to wannan matsala ne ta tabbata saboda akwai hadisai da daban-daban da shawahid daban-daban a cikin ainihin addinin musulunci da karantawar musulunci waɗanda suka tabbatar da wannan aqida. Wa misluhu aidan fil mas'ala, misalin irin wannan magana a cikin wannan mas'ala, ma rawahu Ahmadu wa Muslimun wa Tirmidhi, abinda al-Imamu Ahmad da Muslim da al-Imamu Tirmidhi suka ruwaito Allah ya kara musu rahma, min hadith al-Auza'i daga ainihin al-Imamu al-Auza'i, an Shaddad ibn Abi Ammar an Wasilat ibn al-Asqa daga sahabi Wasilat dan Asqa, Wasila yace samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah yana fadan cewa inna Allah astafa Kinana, Allah ya zabi kabilar Kinana, sune ainihin wato babban kabilar Quraishawa din wanda Quraishi wani bangaren su ne, min waladi Isma'ila daga cikin ƴaƴan Isma'ilu, Allah ya zabi Kinana ya kaunaci ya girmama ainihin dangin da ƴaƴan shi da jikokinsa, wastafa Quraishan min Kinana, daga cikin kuma ƴaƴan Kinanatu Allah ya zabi Quraishi ya girmama su, wastafa bani Hashim min Quraishi, daga cikin Quraishi kuma sai Allah ya kara zaben banu Hashim ya ba su girma fiye da sauran, wastafani min bani Hashim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, Allah ni kuma ya zabe ni daga cikin banu Hashim. Wannan hadisi kamar da kaji mallam ya ambata, Muslim ya fitar da shi, haka al-Imamu Ahmad da Tirmidhi, haka za rawahu al-Walid wa Abu al-Mughira an al-Auza'i, yace haka yadda kaji din nan haka aka samu ainihin Abu al-Walid ya ruwaito wannan hadisi da shi, da kuma al-Walid ya ruwaito wannan hadisi da kuma Abu al-Mughira shi ma ya ruwaito, sannan dukkanin su daga ainihin al-Imamu Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i kenan, Allah ya gafarta musu gaba daya. Warawahu Ahmad wa Tirmidhi min hadith Muhammad ibn Mus'ab an al-Auza'i wa labzu, aka samu kuma wata riwaya daban ta ainihin Muhammad dan Mus'ab daga Auza'i wanda Tirmidhi ya fitar, lafazin wannan riwaya shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah astafa min waladi Ibrahima Isma'ila, Allah ya zabi Isma'ilu daga cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim, wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana. Sannan Allah ya zaba daga cikin ƴaƴan Isma'ilu, Allah ya zabi jinin Kinana. Wannan zuwa ƙarki kenan, sauran duka iri ɗaya ne. Al-Hadifa, qala at-Tirmidhi, hadha hadithun hasanun sahihun. Tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun sahihun. Wa hadha yaqtadi anna Isma'ila wa dhurriyyatahu safwatu walad Ibrahim. Wannan yana hukunta cewa Isma'ilu da zuriyarsa su ne zababbu daga cikin ƴaƴan Ibrahim. Fa yaqtadi annahum afdalu min walad Ishaq. Wannan na hukunta kenan sun fi ƴaƴan Ishaqu, wanda shi ma ɗan gidan Ibrahim ne, sun fi shi falala. Wa ma'lumun anna walad Ishaq alladhina hum banu Isra'ila afdalul ajam. Kuma abu ne sananne cewa ƴaƴan Ishaqu, wanda su ne banu Isra'ila Yahudawa, su kuma sun fi sauran ajamawa falala. Lima fihim minan nubuwati, saboda yawan annabta da aka samu a cikinsu. Wal kitab, da saƙon littafi da Allah ya ta aikowa a cikin banu Isra'ila. Famata sabatal fadlu ala ha'ula'i, duk sanda aka samu falala ta tabbata ga waɗannan. Fa ala ghairihim bi tariqil aula, to yafi cancanta a samu falala akan waɗanda ba su ba. Ma'ana su banu Isra'ila da aka ce waladu Isma'ila sun fi su falala, su ɗin ma masu falala ne. Kaga wannan nuna maka banu Isma'ila suna da falala fiye da falalar ainihin wato banu Isra'ila. Wa hadha jayyidun, wannan magana ce wadda take ainihin daidai, wa daidai haka ya kamata a fassara ta. Illa an yuqala, sai dai in za a fassara ne a ce alhadithu yaqtadi anna Isma'ila huwa al-Mustafa min walad Ibrahim. Hadithin yana nufin shi annabi Isma'il shine zababbe daga cikin ƴaƴan Isma'ilu, ƴaƴan Ibrahim. Wa anna bani Kinanata humul mustafuna min walad Isma'il, su kuma banu Kinana sune zababbu daga cikin ƴaƴan Isma'ilu. Wa laysa fihi ma yaqtadi anna walad Isma'ila aidan mustafuna ala ghairi, babu a cikin hadithin wani dalili da ke nuna cewa banda shi Isma'il sauran ƴaƴansa zababbu ne, domin cewa hadisin yayi Allah ya zabi Isma'ilu a cikin ƴaƴan Ibrahim, to wannan zaɓin ya tsaya ne shi a kan shi. Sannan kuma daga cikin ƴaƴansa Allah ya zabi banu Kinana, to a matakin Isma'il sai ya zama hadisin baya nufin Isma'ilu, wanda ba Isma'ilu ba ya fi wani shine. Wa laysa fihi ma yaqtadi anna walad Isma'ila aidan, ba abin da yake nuna cewa ƴaƴan Isma'ilu sauran ƴaƴan banda Kinana mustafuna ala ghairi, cewa sun fi sauransu. Min walad Isma'il, daga cikin ƴaƴan Isma'il. Wa idha kana abuhum mustafan, dan ubansu ya zama zababbe. Wa ba'duhum mustafan ala ba'd, dan an zabi wasunsu akan wasu. Fa yuqalu, sai a ce law lam yakun hadha maqsudan fil hadith, da ba wannan bane abinda hadisin ke nufi. Lam yakun li dhikri istifa'i Isma'ila fa'ida idha kana istifa'uhu lam yadilla ala istifa'i dhurriyyati, yace wanda ya faɗi wancan maganar sai a maimaita amsa a ce da a ce ambaton Isma'ilu bai da wata fa'ida ba, hadisin ba abinda yake nufi ya nuna cewa Isma'ilu da dukkanin zurriyarsa sun fi sauran zurriyar gidan annabi Ibrahim falala ba. To da ambaton Isma'ilu bai da wani fa'ida, in ya zama cewa zaben da aka yi mishi baya nuna cewa an zaɓi zurriyarsa. Idan ya zama cewa kai mai fassara ka fassara cewa a cikin hadisin an ce an zaɓi Isma'ilu, sai ka ce to wannan falala ta tsaya ne kawai a kan shi, ba ta shafi sauran zurriyarsa ba, sai banu Kinana da aka ambata kawai. To shine Ibn Taymiyyah ya ce wanda ya faɗa haka sai a mai mishi da martani cewa inda haka ne, to da babu buƙatan a ambaci ainihin Isma'ilu a cikin hadisin gaba ɗaya. Iz yakunu ala hadha taqdir la farqa baina Isma'ila dhikri Isma'ila wa dhikri Ishaq, dan a ƙarshe haka zai zama babu bambanci tsakanin ambaton Isma'il da ambaton Ishaq, babu wani bambanci kenan. Summa hadha mundamman ila baqiyatil ahadith, sannan ka sani cewa wannan hadisi idan ka hada shi da sauran hadisan dalilun ala annal ma'ana fi jami'iha wahidun, zai tabbatar maka da cewa ma'anar a cikin dukkanin hadisan abu guda ne, shine falalar Isma'ilu, falalar Kinana, falalar Quraishu, falalar Banu Hashim, falalar ainihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wala yace ka sani da cewa annal ahadith fi fadli Quraish, hadisan da suka zo game da falalar Quraishawa, thumma fi fadli Bani Hashim, sannan waɗanda suka zo game da falalar Banu Hashim, fiha kasara, suna da yawa, walaysa hadha mawdi'uha, ba nan ne wurin zance akan su ba, wa hiya tadullu aidan ala zalika, kuma da hadisan suna nuna wannan abu da ake fada na girma da darajar Banu Hashim, da girma da darajar Banu Kinana, da girma da darajar ainihin walid Isma'il, da kuma girma da darajar gabaki dayan waɗannan zuriya, sannan da girma da darajar shi Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na ainihin wanda yafi kowa daraja a cikin dukkanin mutane. Sai ya ce thumma in nisbatu Quraish ila al-Arabi, domin matsayin dangantakan Qurayshawa ga Larabawa, ka nisbatu al-Arabi ila an-nas, kaman matsayin dangantakan Larabawa ne ga sauran mutane. Wa hakaza ja'atu ash-shari'a kama sanumi'u ila ba'dhi, haka shari'ar musulunci ta zo da bayani akan waɗannan falaloli, kamar da za a yi bayani akan wasu abubuwa da za su ishara zuwa ga falalar Larabawa, falalar Quraishu, falalar Larabawa akan mutane da falalar Quraishu akan sauran Larabawa. Fa inna Allah ta'ala khassa al-Araba wa lisanahum bi ahkamin tamayyazu biha, Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance Larabawa, ya kuma keɓance harshen Larabawa da wasu hukunce-hukunce waɗanda suka zama sun keɓanta da hukunce-hukuncen. Thumma khassa Quraishan, sannan ya keɓance Qurayshawa, ala sa'iril Arabi, akan sauran Larabawa, bima ja'ala fihim min khilafatin nubuwa, da abin da ya sanya a cikin Larabawa ɗin, a cikin ainihin Quraish ɗin, na ainihin annabta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ghairi zalika min al-khasa'is, da dai wasu falaloli daban-daban waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin Quraishu saboda falalar wannan annabi da ya aiko a cikin su. Thumma khassa Bani Hashim, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance mutanen gidan Banu Hashim bi tahrimi sadaqa, yace kada su ci sadaka, ya haramta musu cin zakka da sadaka, wastihqaqi qistin min al-fai, ya keɓance su da cewa sun cancanta a ba su wani yanki na dukiyar da aka samu a wurin yaƙi, shine khumusi kenan, 1/5, ila ghairi zalika min al-khasa'is, da dai wasu sauran falaloli daban-daban. Fa'ata Allah subhanahu kulla darajatin min al-fadli bihasabiha, kaga sai Allah ya baiwa kowace daraja, Allah ya baiwa kowane mataki falala gurgudan dangantakar su da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Misali shine Larabawa ya ba su falala, a cikin Larabawa ya ba Qurayshawa falala ta musamman. A cikin hadisin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa annasu tabaul li Quraysh fil khair wal shar, mutane suna bin sawun Qurayshawa ne a wurin alkhairi da wurin sharri. A riwayar Bukhari ya kara da cewa annasu taba'un li Qurayshin fil khairi wa sharri, muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafiruhum taba'un li kafiri, mutane suna bin sawun Qurayshawa ne a wurin falala, musulmin cikin sauran mutane yana bin sawun falalan musulmin da ke cikin Qurayshawa ne, haka kafirin cikin mutane yana bin sawun bala'i da kafircin wani kafiri ne da ke cikin Qurayshawa. Hadisin Bukhari da Muslim. Kaga kenan Qurayshawa suna gaba da kowa a komai, wanda suka dauki alheri a cikin su za su samu alherin da yafi na kowa, wanda suka dauki sharri za su samu sharrin da yafi na kowa. To dama kuma haka falala take, idan ka zo a cikin lissafin masu falala, idan ka kita, to za ka fi kowa tabewa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, man ya'ti minkunna bi fahishatin yudha'af laha al-azab, wace da ta zo da wani abu wanda yake barna ne alfasha, za a ninka mata ainihin wato azaba, kamar yadda kuma wadda ta zo da alheri innama yuridullahu li yudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tatheera. Allah zai musu ainihin wato tsarkakewa da tafiyar da kazanta daga barin su, ya ba su lada bibiyu na ayyukan su. Ina fata mun gane wannan. To haka Allah yake waɗannan tsare-tsare duk wuri ko lokaci ko mutanen da Allah ya ba su falala. To idan suka ki falala, Allah zai ninka musu azaba. Kaga a cikin ƙasar Makka Allah ya ba garin falalar in kai aiki ya fi na ko'ina. To haka kuma wanda ya je zunubi a ƙasar Makka ya fi kowa zunubi. Watan azumi Allah ya ba shi falalar da in kai aiki a cikin watan azumi na ka samu alkhairi. To wanda ya aikin alkhairi a watan azumi zai samu ninkin baninkin alkhairi ko? Haka wanda ya barna a cikin azumi zai samu ninkin baninkin ainihin zunubi. Kaga lokaci kenan da wuri ko? To haka ma mutane. Ina ba ta mun fahimci wannan. Mutumin da yake gama garin mutum wanda bai san komai addini ba, idan yayi zunubi, zunubin kawai za a sanya mishi na wannan aiki. Amma wanda ya san abin a addinance, idan ya je ya takalo wannan zunubin, to zunubin shi da na yin aikin da kuma na kangarewa ilimin da ya sani, da kuma zunubin in yana wa'azi yana cewa a yi shi baya yi, wannan ma wani zunubi ne mai zaman kanshi. Ranar alkiyama za a gan shi da wata sura ta musamman cewa wannan shine mutumin da yake cewa ayi aikin alkhairi shi baya yi. Daga cikin surar da za a ganshi shine za a ga hanjin shi na jan ƙasa, kamar yadda Bukhari ya zo a cikin Bukhari. Ina fata mun fahimci wannan jama'a. To haka Qurayshawa Allah ya ba su wannan falala, dan haka sai zama daga cikin su mai falala, to kowa na bayan shi a falala. Daga cikin su wanda ya kafirce, to kowa yana bayan shi a kafircewa. Ba wanda zai kamo falala Abubakar da Umar da Usman da su Abdurrahman da ire-iren su Qurayshawa. Haka ba wanda zai kamo bala'in su Abu Jahal da su Abu Lahabi da su Utbatu da su Umayyah dan Khalaf. A wajen kafirci ba wanda zai kamo su. Ina fata muna ganewa jama'a. To kuma har yanzu haka abun yake. In akwai ba Qurayshi, ya tabbata ba Qurayshi ne, to in yayi addini yafi kowa falala. In yake addini yafi kowa shiga cikin bala'i. Jama'a na fatan muna gane wannan. Allah ya sa mu dace. Sai ya ce fa Allah subhanahu kullu darajatin min al-fadl bihasabiha wallahu alimul hakim. Shine sai ya kawo wasu ayoyi da Allah yake cewa Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah yana zaben waɗanda ya ga dama daga cikin mala'iku su zama ƴan saƙon shi, wa min an-nas kuma Allah yana zaben wasu ma a cikin mutane ya ba su annabta. Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, kuma Allah shi ya san inda yake sanya ainihin saƙon shi. Shi ya zaɓi Musa, ya zaɓi Annabi Isa, ya zaɓi Salihu, ya zaɓi Nuhu, ya zazzaɓe su ya ba su ainihin wato saƙon annabtarsa da manzancinsa. Kamar yadda Allah yake cewa yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundira yawmat talaq. Allah yana aiko da mala'ika Jibrilu ya zo da umarnin Allah, ala man yasha'u min ibadihi, akan wanda Allah ya zaba daga cikin bayinsa. Duk waɗannan martani ne Allah yake mayawada kafiran Makka wanda suka yi ma Allah ainihin tsageranci cewa su ba wai ba su yarda da saƙon manzanci bane, amma Allah bai ba wanda su a ra'ayinsu shi ya kamata a baba. Laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Me yasa ba za a saukar da wai wannan alqur'ani akan wani mutum babba daga cikin mutanen Makka ko Taifa ba? Shine Allah ya ce musu ahum yuqsimuna rahmat rabbik, su za su raba wa Allah yadda yake so ya raba ni'imarsa, su ce ya ba wani ya hana wani. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, mu muka raba musu rayuwar su ta duniya, muka sanya wani yafi wani arziki, wani yafi wani wayo, wani yafi wani karfi, wani ya gaza wani a wadata, wannan din mu ne muka yi, ko su suka raba da kansu. To haka wajen annabta ma da manzanta, Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu, da kuma yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u. Ina fata muna gane wannan jama'a. Wa kad qala ta'ala, kuma haka Allah yake cewa wa kad qala an-nasu fi qawlihi, kuma mutane sun bada, mutane anan malamai kenan sun fassara fadin Allah da yake cewa wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, lalle shi wannan alqur'ani a dhikrun suka fassara da cewa sharafun laka wa liqaumika, wannan alqur'ani daukaka ce gare ka da mutananka kamar yadda Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum a cikin suratul anbiya kenan ko to haka nan ma dhikrukum fihi dhikrukum ay fihi sharafukum to haka wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika ay wa innahu la sharaful laka shi alqur'anin nan daukaka ce gare ka kuma daukaka ce ga mutananka babu shakka qur'ani ya tabbata daukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daukaka ga quraishawa wannan baya bukatan wani kafa hujja dan abu ne ma'aluman min addini bid-darura zakai daukan haqa'iq na rayuwa waqi'in rayuwa ya tabbatar maka da haka na farko shine larabawa a lokacin da suke rayuwa a wannan yanki nasu na kasar makka da madina hijaz da makamantansu suna rayuwa ne ta primitive societies rayuwa ce babu wayewa kai babu al'adu masu kyau babu nagarta a cikin zamantakewa babu tsarin shugabanci babu wani manhaji na rayuwa ko siyasa da suke gudana akai kawai suna yin rayuwa ne kaifa mattafaq duk abin da ya sauka kawai shi ake tun daga abinci da sutura da tunanin da ke cikin kansu da yanayin da suke rayuwa da yaƙe-yaƙen da suke yi da irin kasuwancin da suke ba su da fasahar abubuwa daidai da banɗaki jama'a wanda za a kewaya a yi wanka ko fitsari ko kashi mutanen makka ba su da fasaha yin shi a lokacin karanta hadisin aisha da take ainihin kissan al-ifk tace wal beauty yawma idhan laysa fiha marahib idan mata aure fa an za ta zagaya sai ta tafi daji saboda fasaha su bata kai haka ba fasaha su bata kai sarrafa kayan abinci ko kayan noma zuwa abinci kala-kala ba me abincinsu bushashshen dabino bushashshen nama bushashshen nono da makamantansu abinda za a busar da rana shi suke ci rayuwarsu bata kai su tsara tsarin kasu shugabanci wanda za a zauna lafiya kowa ya abin da yake so ba karrun ne wa farrun akai wannan hari akwai wancan hari akwai wanda ya taba kashe dan uwan wani a cikin garin makka ya kashe wa wani dan uwa mutumin garin makka ne da ya fita saboda zindikanci da kafirci da suka kama shi suka kashe shi zuwa suka yi cikin dare suka rataye shi a jikin Ka'aba suka rataye gawar shi a jikin Ka'aba jama'a saboda maguzanci to duk irin wannan yana ta faruwa sai Allah ya aiko da wani mutum a cikin rasulun min anfusikum ba wani ne yazo daga wani gari balantana a ce yazo da tunani ko al'ada ko wayewa kai aka sanna su ba a cikin su aka haife shi a cikin su ya taso a cikin su an san dangin shi an san kowa na shi yazo da wani sako wanda ba a taba jin irin shi ba yazo da wani tsarin rayuwa wanda ya gyara rayuwar kowa tsakanin wanda suka bi shi da ma wanda suka kareta shi cikin shekaru 23 ko makamancin haka sannan wannan addini yawan zu shekara fiye da 1400 yanzu yaren shi ma yawan zu a haka a tarihin duniya ba a taba samun yaren da ya wuce shekara 500 ana magana da shi ba sai ya canza ya canza ya canza canzawa mai ban mamaki ma'ana yanzu ka dauki dukkanin yarukan da ake magana da su a duniya daga cikin su babu wanda zaka mai da tarihin duniya shekara 500 baya ka samu kuma ana jin irin wannan yara sawa'un ingilishi ne ko hausa ne ko inyamuranci ne ko jamusanci ne kowane yare ka dauka idan ka koma tarihi kafin a shekara 200 zaka ga al'amarin yaren ya canza ba shi ba yadda yake ba masu magana da shi a wancan lokacin ba haka suke magana da shi ba in ma akwai masu magana da shi al'adun mutanen da ke magana da shi ba haka suke ba a yanzu babu wani littafi da za a dauko yanzu a ce gashi ya shekara 1200 ko da 300 ko da 400 a ce kuma masu jin wannan yaran a yanzu suna iya karanta shi su fahimta babu wannan littafin ma'ana da ba a samu yanzu littafin da aka rubuta na asalin at-taura ko injila a wadancan zamanin a kawo su yanzu to sai mutum ya je makaranta ta musamman ta koyan wannan yaran sannan zai iya shi babu inda zai taso a duniyar nan ya koyi wannan yaran da salika amma larabci ya tabbata haka saboda falal alqur'ani sannan waɗannan larabawa da kowa ya raina su kowa yana ganin ba kowa bane su sai da aka waye gari kowa a duniya ya yadda sun fi shi kowa yana kokarin koyan yaran su sai da yaran su ya dangane da ƙarshen duniya ta gabas da yamma kudu da arewa a cikin ƙasar Italiya ta yanzu a abin nan birnin Sicily da kuma Malta waɗannan yarurrukan su har yanzu yarurrukan su ragowan yaren larabci wanda musulunci suka kai musu. Haka nan kasashen mu na Afirka, a cikin yarurrukan mu Hausa ne, Yarbanci ne, Fulatanci ne, zaka samu kalmomi da dama waɗanda daga Larabci da Musulunci aka samu su. Sannan al'adun mutane gaba ɗaya suka narke suka zama irin na musulmai. Sawa'un mutane sun san haka ko ba su sani ba. Baya ga haka, wannan addini da ya fara a wannan wurin da ake ganin babu ruwa, babu tsoro, babu ci gaba, babu tattalin arziki, sai dai dangana da ko'ina. Kamar yadda manzo Allah da kanshi ba da labarin cewa wannan al'amari sai ya isa duk inda rana take kaiwa, duk inda hasken rana yake kaiwa. To kaga waɗannan abubuwan takaitaccen abu ne da za ka kalla kawai a waƙi'i, ba wai kawo hujjoji na aya ko yin karatu a daƙin-daƙin ba, zai tabbatar maka da cewa babu shakka Musulunci ya ɗaukaka al'amarin Larabci da Larabawa. Musulunci ya inganta rayuwarsu, ya ɗaukaka su, ya sa sun samu daraja da falala. Domin da ba dan wannan addini na Musulunci ba, da Larabawa za su shuɗe ba a san tarihinsu ba a duniya. Yadda al'ummai da dama suka shuɗe, babu wanda yake da labarin tarihinsu in aka wuce iya inda suke. Yanzu a nan ƙasashen Afirka da makamantan ƙasashe irin namu, akwai al'ummai da yawa ba wanda yake da labarinsu. Ma'ana in ka fita inda suke zaune, ka je wani wuri kai tafiya kilomita 500, ba wanda ya san da su a wajen. Dukkan mu na akwai kabilan da suke rayuwa a Najeriya, ban ma san da su ba. Sun aka ce maka a wuri kaza akwai kabila kaza ko mutane masu al'ada iri kaza, suke ta mamaki dan baka taba zuwa ba, baka taba ganin su ba, ba su taba ganin ka ba. Amma yanzu duk inda aka je, in dai akwai mutane suna rayuwa a wurin kuma sun taba jin labarin wani abu na addini, to sun taba jin labarin addinin Musulunci ko ba su yin shi. Sun taba jin labarin cewa an yi wani annabin Musulunci, sunan shi wani, yana da wani littafi, an kasa bata littafin, an kasa yin irin littafin, an kasa gano gaba ɗaya surorin littafin, kowa na da wannan labarin a duniya. To kaga wannan labarin a cikin sanin shi, a ƙarƙashin haka Larabawa suke samun falalarsu. Shi yasa Larabawa da sun gane ba su da abin da ya fi Alƙur'ani, kama-kaman da suke na biyewa Turawa ba inda zai kai su illa lalacewa da tawaya. Su riƙe abin da Allah ya ba su na falala, wanda kuma Allah ya musu wannan gorin cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi sharafukum, haqiqa mun sauka muku da littafi wanda a cikin shi akwai ambaton darajar ku da yayata al'amuranku. Allah ya samu dace. Wa fi qawlihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akwai kuma maganganu da dama akan fadin Allah da yake cewa haqiqa wani manzo ya zo muku wanda yake ɗaya ne daga cikin ku. Ashiya'u laysa hadha mawdi'uha, abubuwa da yawa waɗanda ba nan ba ne wurin magana a kansu. Sai malam ya ce, wa min al-ahadith allati tudhkaru fi hadha, daga cikin hadifan da ake ambata akan irin wannan mas'ala, akwai maruwinahu min tariqi ma'rifati ila min turqin ma'rufatin ila Muhammad ibn Ishaq as-Saghani, haddathana Abdullah ibn Bakr as-Suhami, haddathana Yazid ibn Awana am Muhammad ibn Zakwana خال ولد حماد بن زيد عن عمر ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يجي اكوي حديثن da muka ruwaito inji al imam sheikh al islam ibn taymiya ta hanyoyi da dama wadanda suke sanannu daga muhammad dan ishaq as-saghani, daga wannan mutum mai suna Muhammad dan Ishaq as-Saghani, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, daga ainihin Abdullahi dan Bakar as-Suhami, shi ma babban malami ne, daga Yazid dan ainihin Awana, daga ainihin Muhammad dan Zakwan, yace khalu waladi Hammad ibn Zaid, wanda yake uncle ne ga ƴaƴan Hammad dan Zaid, ma'ana kanin uwarsu ne kenan. An Amr ibn Dinar, daga tabi'i Amr dan Dinar, daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Umar, yace inna laq'udun, muna zaune wata rana bi fana'in nabi sallallahu alaihi wasallama, a ainihin farfajiyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, iz marrat bi namra'atun, sai ga wata mace ta wuce ta gaban mu, fa qala ba'dul qaumi, sai wasu daga cikin mutane suka ce hadhihi ibnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wannan mata da ta wuce 'yar gidan manzon Allah ce fa, ma'ana tana da labari da hijabi, ba za a gane ko wace bace, amma sai wasu suka yi zaton cewa 'yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama. Fa qala Abu Sufyana, sai Abu Sufyana yake cewa masalun Muhammadin fi bani Hashim, misalin Muhammadu fa a cikin banu Hashim, mislur raihanati fil wasi wasadin natin, kaman wato ar-raihana tsire tsuro ne mai kanshi, itaciya ce mai dadin kanshi a cikin tsakankanin abubuwa masu wari, annatun rubabban abubuwa kaman bola haka da jagwalgwalo wanda ruwan sama ya buga tana wari haka, misali ko kwatami, shine annatun datti da ainihin wato lalatacin abubuwa. Sai a samu wata yar fulawa mai kyau ta tsuro a ciki, inji Abu Huraira, Abu Sufyana. Fantalaqatil mar'atu, sai wannan mata ta tafi, fa akhbaratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sai ta gaya manzon Allah abinda aka faɗa a wannan majlisi. Faja'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'rafu fi wajhihi al-ghadab, sai ga manzon Allah ya taho da kaga fuskar shi ka san yana cikin fushi. Fa qala, sai yace, ma balu aqwamin tablughuni, ma balu aqwalin tablughuni an aqwamin, ya aka yi ne nake jin wasu labarai daga wasu mutane. Inna Allaha khalaqa as-samawati sab'an fakhtara al-ula minha, Allah ya halicci sammai guda bakwai sai ya zabi can sama, a wata riwaya al-ulya, ya zabi can saman sama ga kanshi. Wa askanaha man sha'a min khalqihi, sa'annan kuma ya sanya waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa su zauna a wannan kululuwar sama. Thumma khalaqal khalqa, sa'annan Allah ya halicci halittu. Fakhtara min al-khalqi bani adama, sa'annan daga cikin halittu gaba daya da mutane da aljanu da dabbobi da makamantansu, sai ya zabi ƴaƴan Adamu ya girmama su. Wakhtara min bani adama al-araba, sa'annan ya zabi larabawa daga cikin mutane din. Wakhtara min al-arabi mudar, daga cikin larabawa kuma ya zabi kabilan mudar. Wakhtara min mudarin quraishan, daga kuma cikin mudar ya zabi quraishu. Wakhtara min quraishin bani hashim, ya zabi banu hashim su kuma daga cikin quraishawa. Wakhtarani min bani hashim, ni kuma ya zabe ni daga cikin banu hashim. Fa ana min khiyarin ila khiyari, ni daga cikin zababbu nake zuwa cikin zababbu zuwa cikin zababbu. Fa man ahabba al-araba, wanda di ya kaunaci larabawa, fa bi hubbi ahabbahum, yana kaunarsu ne saboda yana kaunata. Wa man abghada al-araba, wanda di ya kyamaci larabawa, fa bi bughdi abghadahum, yana kyamatsu ne saboda yana kyamata. Wannan hadisi jama'a bai inganta ba. Al-Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin Musaddarak, sai dai a cikin isnadin shi zaka ga wani mutum mai suna Muhammadu dan Zakwan, gashi nan kana ganin shi, wanda aka ce khalu waladi Hammad ibn Zaid, mai riwaya daga malam Yazid dan Abu Aw dan Awana, babban malamin wanda yake ainihin wato shi kuma yana riwaya daga Abdullahi dan Bakar al-Suhami. To wannan Muhammadu dan Zakwan din malamai sun yi maganganu akan shi, wanda in ka hada su gaba daya zai tabbatar maka da cewa mutum ne wanda yake mai rauni, ba a ansar riwayarsa. Sannan shi ma Yazid dan Awana al-Kalbi, al-Imam al-Uqayli, shi ma ya magana akan shi ya raunata shi. Daka akwai mutane guda biyu a cikin isnadin, ga sunan da malami da dalibinsa, wanda suke da ainihin matsala a wajen riwaya. Daka wannan hadisi bai inganta ba, kamar yadda malam Albani Muhammad Nasiruddin ya tabbatar da haka a cikin littafin shi Da'iful Jami', a cikin lamba ta 3458. Wallahu a'lam. Wa aidan, shi har ila yau fi mas'alati ma rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu min hadisi Abi Badr Shuja' ibn al-Walid an Qabus an Abi Zaybana an Abihi an Salman radiyallahu anhu qala, al-Imam at-Tirmidhi da waninsa sun sake fitar da hadisi daga ainihin wato Salman al-Farisi, Allah ya kara masa yadda. Qala qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Salman yace manzon Allah ne yace da ni, ya Salmanu la tubghidni fatufariqa dinak, kai Salmanu kar ka sake ka kyamace ni, ni annabi sallallahu alaihi wasallama, idan kai haka sai zama ka rabu da addinin ka. Qultu ya Rasulullah, kaifa abghiduka wa bika hadani Allah, yace ya manzon Allah ya zan yi na kyamace ka bayan ta hanyar ka ne Allah ya shirye she ni. Qala nabi ya ce mishi tabghidul araba fatabghuduni, in ka kyamace larabawa to ka kyamace ni. Wannan hadisi shi ma da'if ne jama'a, wannan riwaya malam Muhammad Nasir bin al-Albani a cikin silsilar da'ifa a lamba ta 2929 ya tabbatar da cewa wannan riwaya ita ma bata inganta ba. Qala at-Tirmidhi hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadith Badr ibn Badr Abi Badr Shuja' ibn Walid, yace wannan hadisi ne wanda ba mu san shi ba sai ta hanyar Shuja'u ibn al-Walid. To baya ga shi kuma akwai wancan mutumin mai suna Qabus ibn Abi Zaiban, kamar yadda Zahabi ya faɗa a wurare da dama kamar a cikin Talkhis na Musaddaraf cewa malamai sun yi maganganu akan shi ba a ansar riwayarsa, da haka hadisi ne wanda yake shi ma isnadin sa mai rauni ne wallahu a'lam. Faqad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bughdal arabi sababan li firaqid din, kaga a cikin wannan hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa kyaman larabawa sababi ne na rabuwa da addini. Wa ja'ala bughdahum muqtadiyan li bughdihi, ya sanya kuma kyaman larabawa dalili akan mutun yana kyaman annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashbihu hadha wa yashbu an yakuna sallallahu alaihi wasallam khataba bi hadha salmana wa huwa sabiqul fursi dhul fadailil ma'thura, abinda za iya kwatantawa a ce babu mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zance ne da Salmanu tare da kasancewar shi jagaba a cikin Farisawa, mutanen ƙasar Farisa, sannan ma'abocin falala mai yawa wadda aka ruwaito. Duk da wannan falalar tashi, manzon Allah ya mishi wannan zancen ne tambihan li ghairihi min sa'iril fursi, dan ya fadakar da sauran fursawa wanda ba shi ba. Lima alimahu Allah min anna ash-shaytana kad yad'u ba'd an-nufusi ila shay'in min hadha, saboda sanin da Allah ya cewa shedan zai iya zuga zukatan wasu daga cikin waɗanda ba larabawa ba zuwa ga abu irin wannan. Kuma aikace an samu wannan, an samu ash-shu'ubiyya, an faɗe su a baya wanda suka bu galibin su Farisawa ne, suka fara kururuwa da yayata cewa larabawa sun danne su, suna kyaman larabawa, su ba haka ya kamata a yi ba, musuluncin nan addinin kowa ne, har suka kai ga ainihin wato sun yi amfani da wannan a matsayin ɗaya daga cikin dalilai da suka kokarin hada tawaye suka karya gwamnatin Banu Umayya. Wannan ya tabbata a tarihi. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ainihin Salmanu ne dan ya zama tambihi ga saura, wato a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qala, kamar yadda manzon Allah sa'ad da ya ce ma Fatima, ya Fatima ta binta Muhammadin la ugni anki minallahi shay'a, ke Fatima yar gidan Muhammadu, ni fa Muhammadin ke ne yake gaya mata wannan alaihi salatu wassalam, ba zan amfana miki komai a wurin Allah ba. Ya Abbas amma rasulillahi, ya kai Abbas babban manzon Allah, la ugni anka minallahi shay'a, ba zan amfana maka komai a gurin Allah ba. Ya Safiyata ammata rasulillah, ya ke Safiya gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, la ugni anki minallahi shay'a, ba zan wadatar miki komai a gurin Allah ba. Saluni min mali ma shi'tu, duk abin da kuke so a cikin dukiyata ku roke ni na baku shi, ku gaya mini. Ma'ana annabi yana wannan musu wannan ishara ne akan cewa kar ku dogara da cewa ku makusantana ne, kar ku ittikali akan cewa a to aini manzo Allah ne babana, ni kuma manzo Allah ma ɗana ne, ni kuma gwaggon shi ne, ba mu da matsala mu insha Allah. Tunda dai duk an ce komai al'amari na hannun shi, liwa'ul hamdi ash-shafa'atul uzma kaza kaza, tunda dai shine dan gata a lahira ba shi da matsala, mu kuma muna cikin na kusantan shi amma ba mu da matsala kenan. To kar ku yi wannan dogaran dan ba zan iya tunkuɗe muku wani abu na makruhi da Allah ya kaddarta muku ban ba ku yakin alheri, shine ma'anar hadisin. Ba wai annabi yana nufin ba zai amfana musu wani abu ba, kar wannan ya zama tunanin zai musu wani amfani su dauka shikenan su shantake. To kaga in annabi ya gaya ma Fatima da Abbas da Safiya wannan, to kowa sai ya shiga taitayin shi, kowa ya shi sai ya shiga taitayin shi, to kaji abin da ya ga musu wannan. Shi yasa ake cewa charity begins at home. Doka tana farawa ne daga gida. Idan aka ga doka ta shafi ƴan gida an bi ta, to shikenan kowa sai ya bi. Idan hukuma ta saka doka, sai a ga ta shafi waɗanda suke da hukunci, suke da nufuzi ko manya da ake yi da su ko, to duk wani ƙaramin sagi wani ƙaramin shagiri haka ko dan abun nan haka mara dan mara kunya tsagira, to sai ba an kai. Amma aka ga doka ba ta shafan manya, shikenan kowa ma sai ya tsammanin shi ma zai iya karyawa. In aka ce nan one way ne, to a ga ba wanda yake bi. Idan danja ta tsaye da mutane, kowa a ga ya tsaya, da gwamna da kwamishina da ɗan sanda da malami da kowa, sai a ga shi ma ya tsaya ya ce to lalle fa ana bin doka a wajen nan. Kaga kowa sai ya shiga tattayin shi. Wannan manhajin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Idan aka kafa doka to tana shafan kowa, haka a lahira kowa ya ta kan shi ko. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa waɗannan mutane yadda kusancinsu gare shi a jini, da yadda yake ƙaunarsu yake girmama su, cewa in an je lahira fa to ranan fa fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaal kana fi hadha tanbihul liman intasaba li ha'ula'i thalasa. Kaga wannan fadakarwa ne ga wanda ya danganta zuwa ga mutanen nan guda uku, Allah yaghtaru bin nasabi wa yatruku al kalima at tayyiba wal amala as salih. Wanda yake da ko jika ga Abbas, ko da ko jika ko zuriyan Fatima, ko da ko jika ko zuriyan Safiya, to su shiga taitayin su. Kar su ce to ai mu na kusa ne, su wanda kuke ganin su ne dalilin dangantaka ku da shi manzon Allah, kun ji abin da ya gaya musu. To haka kuma da kuka dangantu da su sannan kuka kai gare shi, wannan ya hau kanku min babu aula, sannan kuma ya hau kan sauran mutane musulmai ga magarimin babu aula. Kar su rudu da dangantaka, su kyale ayyuka masu kyau da maganganu masu daɗi, su rike dangantaka ba za ta kai su ba. Ma'ana yana mana kwatanci ne da cewa irin wannan shine irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma ainihin wato sahabi Salman al-Farisi ala fardi sihhati al-hadith. Wa hadha dalilun ala anna bughd al-jins al-arab. Wannan dalili ne akan cewa kyamar jinsin larabawa wa mu'adatihim, da gaba da larabawa kufrun kafirci ne, au sababul kufri ko dalili ne yake kawo ga kafirci. Wa muqtadahu, abinda haka yake nufi, annahum afdalu min ghairihi, larabawa sun fi sauran mutane falala. Wa anna muhabbatahum sababu quwwatil imani, cewa kuma kaunar larabawa dalili ne dake sa karfin imani. Li'annahu law kana tahrimu ba'dihim tahrimu bughdihim ka tahrimu bughdi sa'ir at-tawa'if, domin inda haramta kyamatar su kamar haramta kyamatar sauran mutane ne, lam yakun zalika sababan li firaqid din, ba zai zama dalilin rabuwa da addini ba. Wala li bughdir rasul, ba zai zama kuma dalili akan kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Bal kana yakunu naw'u udwani, zai zama dai wani nau'i na gaba. Falamma ja'alahu sababan li firaqid din wa bughdir rasul dalla ala anna bughdahum a'zamu min bughdi ghairihi, yayin da aka sanya kyamarsu ya zama dalilin rabuwa da addini, kuma dalilin kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan yana cewa kyamar larabawa yafi kyamar da gaba da wani wanda ba su ba. Abin da yake cewa shine gaba dai ba kyau, amma idan kai da wani kai gaba da wani mutum, to baka fita daga musulunci ba, ka dai haramun ko. To amma na larabawa sai aka ce in kai gaba da su ka fita daga musulunci, kuma ya ja maka gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To yanzu wannan laifin da ke biyo baya, consequence da ke biyo bayan gaba ga magari, kaga shine kawai yin haramun, amma consequence da ke biyo bayan gaba da wato larabawa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran danginsa, to shi kuma fita daga addini ne. Yanzu wannan yana cewa kenan gaba da su ba kamar gaba da sauran mutane bane, to haka kaunarsu ma ba kamar kaunar sauran mutane bane. وذلك دليل على انهم افضل, yanzu wannan nan muka cewa sun fi falala fiye da sauran mutane. لان الحب والبغض يتبع الفضل, domin kauna da kiyayya suna bin darajar mutum ne. فمن كان بغضه اعظم, wanda ya zama kyamar shi da kiyayya da shi tana da girma, dalla ala annahu afdal, hakan na nufin yana da falala ne fiye da sauran mutane wadalla hina idan ala anna mahabbatuhu din sannan kuma hakan yana cewa kaunar shi addini ne li ajali ma fihi min ziyaratil fadli saboda abin da ke cikin haka na karin falala wali anna zalika diddal bughdi saboda kuma shi kaunar aka san kyama ne waman kana bughduhu sababan lil azabi bi khususihi wanda ya zama kuma in an kyamace shi zai zama sanadiyar azaba kana hubbuhu sababan lil sawabi sai zama in ka so shi zaka samu lada kenan wa zalika dalilun al fadli wannan yana da falala ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama in ka dauke shi a matsayin misali kaunar shi addini ce ko to kin shi kuma kafirci kaunar shi akwai lada ko to kin shi kuma zinubi ne mai girma to haka sahabbai haka ahlul baiti haka malaman musulunci haka limaman ainihin musulunci da masu ainihin wato a riwaya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama haka karni na daya da na biyu da na uku duka waɗannan mutanen suna da falala ne shi yasa kaunarsu take zama addini to a kuma san da ka kyamace su zaka samu kanka a cikin akasan addini kafirci da bata da zindikanci da maguzanci gurgurdan falalarsu gurgurdan girman zunubin da zaka samu in ka kyamace su haka iyaye suna da falala ka kaunace su ka ji da su ka ainihin musu biyayya idan ka ki su to zaka samu zanubi kenan duk wanda ya zama kaunar shi tana da lada to kin shi kuma zai zama ya da zanubi wannan dalili ne akan mutumin yana da falala a addinance ina fata mun gane wannan haka kaunar malaman sunna tana da falala to kin su kuma na da zanubi kaunar ainihin magabata tana da falala to kin su na da zanubi wannan kaida ce amma game da kauna da kiyayya to haka kuma wanda ya zama kyamar shi tana da falala idan ka kaunace shi shima zaka samu zunubi kamar kafirai kamar ainihin batattu kamar yan bid'a kamar zindikai munafikai duk wani wanda yake shari'a ta hana ka kaunace shi to idan ka kaunace shi zaka samu matsala ke ina fata mun gane wannan jama'a sai ce wa qad jaa ha zalika musarrahan bihi fi hadithin akhara hadisi yazo qarara ya furta wannan magana rawahu abu tahir as-sillafi fi fadl al-arab al-imam abu tahir as-sillafi shirwayto wannan magana a cikin littafin shi mai suna fadl al-arab min hadisi abi bakr ibn abi dauda qala hadathana isa ibn hammad zaghba hadathana ali ibn al-hasan ash-shari hadathana khulaid ibn da'laj an yunus ibn ubayd an al-hasan an jabir ibn abdullah qala jabir dan abdullah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace hubbu abi bakr wa umara min al-imani kaunar abubakar da umar na daga cikin imani wa bughduhuma min al-kufri kyamarsu kuma kafirci ne wa hubbul arabi min al-imani kaunar larabawa imani ne wa bughduhum min al-kufri kyamatarsu kuma kafirci ne wannan hadisi shi ma da'ifi ne al-imam al-sheikh muhammad nasiruddin albani yayi magana akan raunin sa a cikin ad-da'ifa lamba ta 3478 idan ka duba a cikin isnadin za ka ga wani mutum mai suna Ali ibn al-Hasan ash-Shami da Khulaid ibn da'laj wadannan mutanen gabaki ɗayan su mutane ne masu rauni wadanda malamai sun tabbatar da raunin su kamar wancan Ali ibn al-Hasan al-Imam ibn Hibbana ya ambace shi a cikin masu rauni har yake cewa ma bai halasta a ruwaito maganganun shi ba sai dan a karanta a yi mamaki daka isnadi ne mai rauni kwarai ba zai inganta wannan magana ba insha Allah wa qad ihtajja harbu al-kirmani wa ghayruhu bi hadha al-hadith harbu al-kirmani wanda muka dauka littafin shi a wancan mako na ainihin aqida da shi da wanin sa sun yi hujja da wannan hadisi wa zakaru lafzahu suka ambaci lafazin sa da cewa hubbul arabi imanu wa bughduhum nifaqun wa kufrun sun kawo lafazin a matsayin gaba a cikin gabobin maganganun da suka yi a cikin aqida wa hadha al-isnad wahduhu malam ibn taymiya yace wannan isnadin shi kadai fihi nazaru akwai ta baba game da ingancin shi lakin la'allahu ruwiya min wajhin akhar yace amma wata kila ya zama an ruwaito shi ta wata fuska daban wa inna ma katabtuhu li muwafaqatihi ma'ana hadithi salman ni kawai na kawo shi ne ba wai dan ban san raunin shi ba dan kawai ya dace naga ya dace da ma'anar hadisin Salman din can wanda kuma shi ma bai inganta din ba fa innahu qad sarraha fi hadisi Salmana bi anna bughdahum naw'u kufrin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata karara a cikin hadisin Salman cewa kiyamatan larabawa nau'i ne na kafirci wa muqtala zalika abinda aka ke hukuntawa shine anna hubbahum naw'u imani hubbu kaunarsu imani ne fa kana hadha muwafiqan lahu sai naga wannan hadisi ya dace da wancan wa kadhalika qad ruwayat ahadithu annakratu zahiratun alaiha haqiqa an ruwaito hadisai wadanda nakara abin kyama ya bayyana akan su mithlu ma rawahu at-tirmidhi min hadisi husayn ibn umar kaman abinda tirmidhi ya ruwaito daga hadisin husayn dan umar an mukharik ibn abdullah an tariq ibn shihab an usman ibn affan radiyallahu anhu qala Uthman yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man ghashal araba lam yadkhul fi shafaati wanda diyaha inci larabawa ba zai shiga cikin ceto na ba walam tanilhu mawaddati kuma kaunata ba za ta taba samun shi ba qala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne mai rauni la na'rifuhu illa min hadisi husayn ibn umar al ahsani al-ahmasi ba mu san shi ba sai ta wannan hanya ta husaini dan umar al-ahmasi amma makharik wanda yake kanin uban wancan mai riwaya ne dake cikin isnadin gashi nan makharik dan abdullah sai ya ce walaysa husainun inda ahli al-ilm bi zakal qawi wannan husainin agun malaman hadisi ba mutun ne mai kwari ba wannan hadisin hadisi ne ma maudu'i jama'a domin wannan husaini dan umar الامام الحاكم يا كاو شي ا cikin mutane ne masu yin ƙarya kazzabahu al-hakim saka mala albani nasiruddin a cikin da'ifa a lamba ta 545 da ya kawo wannan hadisin ya mushi hukunci akan cewa hadisi ne maudu'i haka ibn al-jawzi a cikin ainihin mawdu'atul kubra ya hukunta cewa wannan hadisi ne ƙarya ne to shine ibn taymiya yana mana ishara ne cewa akwai hadisai da dama da suka bo dan bayanin falalan larabawa amma nakara tana bayyana karar akan su to ɗaya daga cikin su ne wannan qultu ni malam ibn taymiya sai nace hadha alhadith ma'anahu qaribun min ma'ana hadith salman kaga wannan hadisi mai rauni ma'anarsa tayi kama da ma'anar hadisin salman fa innal ghisha lin naw'i la yakunu ma'a muhabbati domin ha intar su gaba ɗayan su larabawa ba za ta yiwu ba sai in kana sai in ba ta yiwa tare da kaunarsu tayuka in ci wani ɗayan cikin larabawa ko da kana son su fir jumla amma ka kullawa mutane gaba ɗayan su al'umma ka kulla musu wani makirci to ba ta yiwa in kana kaunarsu ina ba ta mun fahimci wannan jama'a balla yakunu illa ma istighfafi kai baya yiwa ma sai in kana ganin su wasu abun banza abun wulakantawa aw ma bughdin ko kuma kana kin su a cikin ranka falaysa ma'anahu ba'ida ma'ana wannan ba abu ne mai nisa ba a dabi'ance lakinna husaina hadha allazi rawahu qad ankara aktharu al-huffazi ahadithahu sai dai wannan husaini dake cikin isnadin nan husaini dan umar malamai da dama sun musanta hadisan shi qala yahya ibn ma'in laysa bi shay'in yahya ibn ma'in yace abun watsi ne ba abu ne na azo a gani ba wa qala ibn al-madini abdullah ibn ali ibn abdullah ibn al-madini yace laysa bil qawi ba shi da kwari rawa anhu mukharik an tariq ahaditha munkara an samu mukharik daga tariq sai ruwaito hadisi daga gare shi masu ainihin wato abun kyama wa qala al-bukhari wa abu zur'a munkarul hadith da bukhari da abu zur'a suka ce hadisan shi abun kyama ne wa qala yaqub ibn shayba shi ko yaqub ibn shayba ad-dawsi shi kuma cewa yake yi da'ifun jiddan mai rauni ne kwarai wa minhum man yujawizu bihi da'afa ila al-kadhibi akwai ma waɗanda suka kai shi suka wuce da shi mahallin ƙarya zuwa mahallin ƙarya amin mahallin rauni zuwa mahallin ƙarya irin sa hakim kenan wa qala ibnu adiy al-jurdani yake cewa ammatu ahadithihi ma'adib daukacin hadisan shi mu'udalaini yanfaridu an kulli marrawa anhu duk wanda yace malamin sa ne sai a ji shi kadai ne dalibin sa ma'ana daga majahil kenan yake ruwaita ko kuma yana rakkaba isnadoji ya ruwaito abu daga wata makaranta ta malamin da aka sani sai a ji babu wani dan makarantar da ke da irin wannan hadisi wannan kuma ishara ne akan manakir din kenan قلت ني. نعم وريكوا eh hanyoyin saboda dukkanin su matattu ne ba su karfafa junan su ba yawan hanyoyi kadai baya karfafa hadisi sai in ya zama wato raunin su wanda yake rauni ne munjabir wanda ya shafi siyagu ada kaman tadlisi ko irsali ko ta'aliki amma in ya shafi asalin masu riwaya wajen mutuncin su shine masu rauni ne su ko maturukai ne ko kaman wannan da aka ce amma fadi makareci ne shi kuma na bayan ma zaka ji duk a cikin isnadojin akwai mutane wanda su ne masu rauni to waɗannan ba sa karawa junan su komai sai karin rauni ana iya injibarin rauni ne idan ya zama matsalolin isnadoji ne ba matsalolin mazaje ba Allah ya sa mu dace sai ce qultu ni ko sai nace walizalika lam yuhaddis ahmad ibnuhu bi hadha alhadith dan haka ne al-imamu ahmad da yazo karantar da Abdullahi Musnad dinsa to wannan hadisin yana cikin hadisan da an riga an rubuta a Musnad din amma Imam Ahmad sai bai karantar da shi wannan hadisin ba akwai hadisai da dama a cikin Musnad wanda Imam Ahmad ya riga ya rubuta su amma idan yazo karantarwa sai ya tsallake su baya karantar da su dan haka zaka ga shi Abdullahi a cikin riwayoyinsa na Musnad da kuma zawaid dinsa yana bambance irin waɗannan hadisan yace wannan babana bai karantar da ni shi ba ya tsallake wannan sai ya zama wujada kenan yanzu ya zama wujada domin baban bai bashi ainihin wato riwaya ta hanyar ya ainihin wato haddasa mushi shi ko kuma shi ya mushi alqiraatu ala shaykh ba ina ba ta fahimci wannan akwai hadisan mutane da dama Imam Ahmad bayan ya rubuta musnadin to ya dawo yayi watsi da su kaman hadisan ainihin wato mutane wanda suke fiqat ne abokan shi ne ko malamai ne sa'o'in sa wanda suka samu kansu a cikin matsala ta imtihani na khalqul qur'an daga cikin su misali irin su Ali ibn Abdullah ibn al-Madini Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su babban malami ne Imam Ahmad da in yazo ba da riwaya sai ya ce ar-rajul ya saka yashi Abdullahi yace daga baya ma kawai sai na ga duk babana ya soke duk hadisan shi dake cikin Musnad yayi watsi da shi kenan akwai ainihin wasu malaman baya ga su akwai wanda ma yake cewa da zai yiwu na yi riwaya daga gurin wani wanda ya samu matsala da nayi riwaya a gun wani wani Abu Karima Imam Ahmad bai ba su uzuri ba saboda yana ganin su malamai ne waɗanda al'umma take kallon su bai kamata a ce sun bari sun samu wannan raunin ba shi ya dauki azima kuma ya lazumta masa lalle su ma su dauki azima su kuma suka ga ba za su daukan azima ba suka dauki rukhsa ko ta awili ko ta qiya ko to sai ya kama su da wannan almuhim shine a cikin littafin musnad na riwayan Abdullahi dan Ahmad akwai hadisai irin waɗannan wasu kuma irin hadisai ne kaman na wannan mutumin wanda yake ya da rauni kwarai raunin shi mabayyane ne Imam Ahmad ya riga ya ruwaito hadisin kuma ya rubuta shi a cikin Musnad amma kuma ya hukunta ba zai bayar da hadisin ba daga sai ya bar shi a ciki a san da yake koya ma daliban shi suna kofewa in aka zo hadisin sai ya tsallake shi Abdullahi daga baya da ya samu nuskar baban shi sai ya ga akwai hadisan da baban bai karantar da shi su ba shine yayi su daban zawaid su ne yake fada cewa wajadtu fi kitabi abi na samu altafin babana haddasana fulanun kala akhbarana fulanun kaza 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 ina fata mun gane shine malam ibn timiya yake mana ishara anan da cewa wannan hadisin al-imamu ahmad bai karantar da ɗansa abdullahi wannan hadisin fil hadisil musnad a cikin musnad shi ba fa innahu qad kana katabahu an muhammad ibn bishr da imamu ahmad ya riga ya rubuta wannan hadisin daga muhammad dan bishr al-abdi al-kufi kenan babban malami da imamu ahmad ya karatu a gunsa انا عبد الله بن عبد الله بن الاسود عن حسين كما رواه الترمذي daga husainu da irin isnadin tirmidhi falam yuhaddithu bi sai bai bashi wannan hadisin ba wa inna ma rawahu abdullahi anhu fil musnad wijadata kadai abdullahi ya ruwaito wannan hadisi ne a cikin musnad daga baban shi al-imam ahmad wijadata ta hanyar tsintuwa a cikin siyagul ada siyagul tahammul na malaman hadisi akwai alwijada shine mutun ya tsinci hadisi a cikin wani littafi na malamin sa ko na wani malami wanda malamin bai karantar da shi wannan hadisin ma'ana malami ne ya rasu ko ya sai da littafin sa ko ya kaura ko ya baka kyauta ko ya je kai sadaka library ko ya wakafi kai kuma ka san shi kana zuwa kaga rubutun hannun shikenan kuma sai ka ji ya bada wani hadisi da kake so ka riwaita to ya zaka karwaci wannan hadisin shine sai ka ce wajadtu bi khatti fulani ko wajadtu fi kitabi fulani malamai sun halasta wannan sai ga si ibn hajirin suna yawan yin wannan malam albani nasiruddin yana fada sai ka ji ya ce wana wana ya ce wa min khattihi naqalt saboda yayi amfani da tafan hannu da dama a shekarun da ya rubuce rubutun shi a maktabatu zahiriya ta garin dimashq malaman baya si ibn kasir sai imam az-zahabi malaman baya baya can zamanin su khatibul bagdadi har zuwa karni na biyu da makamantan wannan duk an samu ire-iren waɗannan riwayoyi kuma malamai sun halasta ta ne saboda an samu nassoshi da suke ishara ga halastin haka daga ciki akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa imanin suwa ke burge ku sabbai suka ce imanin mala'iku yace a dan mai imanin mala'iku zai burge ku bayan suna tare da Allah suka ce annabawa yace dan mai zai burge ku dan bacin annabawa ana musu wahayi suka ce imanin mu yace dan mai imanin ku zai burge mutane bayan kuna shaida wahayi ma'ana ku kuna da dalilin da dole ku imani haka annabawa ma haka mala'iku ma sai yace ni imanin mutanen da ke burge ni shine imanin mutanen da za su zo a ƙarshen duniya su samu alqur'ani tsakanin bango da bango sai su karanta shi kuma su yi imani da shi su yi aiki da shi to cewa da su samu alqur'ani tsakanin bango da bango shine kamar yadda muke ne daga tafi kasuwa ko ga su alqur'ani waye baka riwaya shi babu amma kai imani da cewa littafin Allah ne wannan ka karanta kai aiki da shi ka mutu ka rayu akai to irin wannan imanin yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato mutumin da ya samu kasha irin wannan zai iya bujire ya ki imani saboda bai shaida mu'jiza ba Allah bai mishi wahayi ba shi ba mala'ika ne da yake tare da Allah ya shaida ainihin wato Allahntaka Allah ba amma Allah ya taimake shi yayi imani bayan ya zo a lokacin da duk babu waɗannan abubuwa to babu shakka wannan imanin abun ayaba mai ne a irin nashi matakin to cewa da yayi suka sama anan malamai suka fa wannan hujja da cewa wujada za a aiki da ita idan isnadin ta ya inganta ina fata mun fahimci wannan jama'a da haka imamu abdullahi dan gidan al-imamu ahmad ya ruwaito hadisai da dama daga cikin littafin baban shi musnad wanda baban bai kantar da shi ba sai ya dinga cewa wujada sai ya ce wajadtu fi kitabi abi haka yake cewa wajadtu fi kitabi abi haddathana muhammad ibn bishr wa zakara sai ya ambaci wannan riwaya وكان احمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند الامام احمد الله يقرا مش رحمه ابدا دبيعه aka fahimta daga istiqra'i bai bayyana da lafazi ba amma istiqra'i ya bayyana cewa dabi'ar imam ahmad idza ra'a anna al haditha mawdu'un idan yaga hadisi cewa na ƙarya ne au qaribun min al mawdu'i ko yayi kusa da na ƙarya lam yuhaddith bihi baya karantar da shi لذلك ولذلك ضرب على احاديث رجال على احاديث رجال فلم يحدث بها في المسند ده haka yasoki hadisan wasu mutane bai karantar da su ba a cikin musnad din shi da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dan manzon Allah cewa yake yi man haddatha anni bi hadithin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina aw ta riwaya wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain wanda duk yaje ya karantar da wani hadisi nawa wa huwa yara shi mutumin yana sane annahu kadhibun cewa hadisin ƙarya ne ko wa huwa yura shi hadisin ana tsammani annahu kadhibun cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibina ya shiga ɗaya daga cikin karabkan masu mun ƙarya ko wa huwa ahadul kadhibaini ya zama nabiyin maƙaryata biyu da wanda ya kera ƙarya da kuma shi yanzu da yake karar da ƙarya الامام ابن حبان اتكلم لتافن ساينهن المقدمه لتافن سا الصحيح يا تتاونا بياني اكن معانا ده فائدوجين ده فترا wannan littafin jama'a yana da kyau ƴan uwa su koma su karanta dan ganin wato irin hadarin da ke cikin karantar da abin da ba kada yaqini akan gaskiyar sa ballantana kuma a ce hadisi ne irin yadda mutane suke cewa to akwai dai wani hadisi sai dai ban san ingancin shi ba to tsaya iya nan indai baka san ingancin shi ba karka fada kana fada zaka fada cikin wannan matsala haka imamu ibnu hibban yace wanda yayi zama bai da masaniya akan ingancin hadisin to bai halasta ya karanta ba kamar ruwa ne ka zo ka tarar da shi shikenan ga ruwa kofi biyu sai aka ce ai an zuba guba a daya an sa fiya a daya to shikenan sai ka ce to tunda daidai ba mu san wanne ne aka saka ba bari mu sha gaba daya wai je wannan gangancin yace bari ya sha ruwan da ake tsammanin an zuba guba a ciki ce eh ruwan nan guda biyu da ka gansu da kofi biyu ne a wajen an dauke dayan an zubar ana tsammanin an sa guba a dayan su amma ba a tantance wanda aka zubar ne mai guban ko wannan ba sai ka ce to ni tana jin kishi gaskiya zan sha ira abin da mutane suke cewa kenan tunda dai ina so ne wa'azi gaskiya zan kawo hadisi ba ruwa na kawai ai dai tunda dai hadisi ne an ce hadisi ne ko ma'anar shi ai ba mummuna bace kuma ko mai rauni ne ai yafi maganarka ai hadisi yafi maganarka ko mai rauni ne wa yake maka hadisin mai rauni yafi maganarka in dai hadisi mai rauni ne bai kai darajar magana kowa ba domin abin da ake cewa shine bai tabbata annabi bane ya faɗa ana sa ran ya zama kage ne ko kuskure ne ko ya samu tangarda kafin ya kai kan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba za a danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya tsare mu na'am fare kuwa ya dawo daga ainihin tabbatar da su amma ya riga ya rubuta littafin wajen bayarwa ne baya bayar da su shi kuma Abdullahi sai ya ga dacewa ya ruwaito har da su yau wakadhalika rawa Abdullahi ibn Ahmad fi musnad abihi haddathana Isma'il abu Ma'mar haddathana Isma'il ibn Ayyash an Zaid ibn Jubaira an Dawud ibn Husayn an Ubaydillah ibn Abi Rafi'in an Ali radiyallahu anhu hakanan ya ruwaito wannan riwaya shi Abdullahi a cikin musnadin babansa yace daga Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yabghudul araba illa munafiqun babu mai killa rabawa sai munafiki wannan isnadin shi ma bai inganta ba wannan mutumin mai suna Zaid dan Jubaira tasgirin Jabir kenan Zaid dan Jubaira to shi ma mutum ne wanda yake malamai sun yi maganganu akan shi wanda karke hadisan shi munkarai ne ba a karban su sai yace wa Zaid ibn Jubaira indahum munkarul hadis Zaid dan Jubaira a wurin su munkarin hadisi ne wa huwa madini shi dan garin Madina ne ma'ana haifaffen Madina ne wa riwayatu Isma'il ibn Ayyash an ghairi ash-shamiyina muttariba hakanan Isma'il dan Ayyash din can duk sanda yayi riwaya daga mutumin da ba dan kasar Sham ba to riwayoyin akwai itirabi tunda ya baggarin su din riwayar da yayi aka ji malaman shi ba mutanen Sham bane to akwai matsala dan haka wannan Zaid dan Jubaira tunda dai Madini ne ba Shami bane wannan kare ya isa matsala sannan kuma Zaid dan Jubaira munkarul hadis ne kaga hadisin na da illoli akalla guda biyu kenan وكذلك رواه أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين الإمام أبو جعفر المطين يرويته يتي حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقى ابن عباس الله يكارى ما سيداشي دم هيفين سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله يتي أحب العرب لثلاث كو قونت العرب وسبود أبو أكو لأني عربي سبود ني بلا ربيني والقرآن عربي كما قرآني بلا رب للتافيني ولسان أهل الجنة عربي كما حرشا أن الجنة بلا رب حرشي وانا حديثي نيم موضوعي جماعة hadisin ƙarya ne kai tsaye ka a ɓata lokaci ibn al-jawzi da sauran malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisi ƙarya ne ibn taymiya ma zai ishara akan wannan shi da kankan shi sannan a wurin ma'ana ma akwai nakara game da ma'anarsa na farko dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne wannan baya buƙatar wata hujja ya tabbata alqur'ani balarabe ne amma cewa harshen ƴan aljanna larabci ne wannan bai tabbata ba, kuma ya saba wa nassoshi na alqur'ani da sunna wanda suke nuna cewa a cikin aljanna akwai komai da kowa ke so. Walakum fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun, dakan in aka takura aljanna aka ce ai magana da yare daya to ni'ima bata cika ba kenan. Kamar yanzu a duniyar nan ne a ce duka kowa sai yayi magana da yare daya an kuntatawa mutane, yana daga cikin ni'ima Allah shine bambancin yarurruka. Kamar da zai yiwu a ce aljanna a ce abinci iri ɗaya kawai za a ci, kaga wannan zai dace da ni'imar da aka ce walakum fiha ma tashtahi al-anfus, ko a ce sutura iri ɗaya kawai za a saka, ko kowa gida iri ɗaya za a gina mishi, ba zai yiwu ba, don mutane suna da bambancin abin da suke so da yanayin da suke so su rayu a cikin ni'imar su. Na daga cikin cikan ni'ima kuma Allah ya ba su wannan ainihin albishir din cewa kowa yana da abin da ran shi ke so. To da haka wanda ke sanye magana da wani yaren da ba larabci ba a cikin aljanna akwai wannan tanajin, wanda yake sanye da larabci a cikin aljanna akwai wannan tanajin. Hausawa suna ƙara da cewa ma wai zaka ji kawai ka iya ne, to wannan ma kuma wata za'ida ce, musamman dai a filin alkiyama babu dalili akan cewa abinda baka iya ba a duniya ka ji ka iya shi a alkiyama, babu wannan dalilin. Domin cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah cewa ya Allah zai magana da kowa ba tare da mai fassara ba, ishara akan da yaren da kake ji kenan, domin Allah shi da yaren da ba annabi ba cewa yayi da larabci ba, amma zaka ga sai a ce zaka fada da larabci, in ji waye ce zaka fada da larabci, za dai ka fadi kam dan fada idan ta kama ka fada din, ko dan ba kowa ne zai fada ba, akwai wanda Allah zai daga musu kafa zai mana zai musu rangwame, Allah ka sa mu cikin da zaka musu rangwame. Manzo Allah ya ce Allah zai saka mutum a wani waje a wani hijabi kamar a ce a saka a daka daga kai sai Allah din, haka yazo a cikin hadisin Bukhari Allah ya ce kai kaza kai kaza kai kaza a gama lissafa maka gaba ɗaya barnar da kai, kace gaskiya ne ya Allah nayi, sai Allah ya ce to je ka an yafe maka. Duk wannan zancen manzo Allah ya ce Allah zai yi shi da mutane ne ba tare da ne fassara ba, ba tare da tafinta ba, ishara akan tiyaran da kake ji ko wanda Allah ya ga daman yi maka magana da shi daga cikin harkan da kake ji da shi Allah zai maka magana. Wannan abu ne tabbatacce a cikin aqidar musulmai, da haka a filin alkiyama babu wani prohibition na wai ba kawai ka ji kana larabci a ce larabci shine official language na hisabi, babu wannan prohibition din a cikin karatu, wallahu a'lam. Sannan in an shiga aljanna cewa da larabci kadai za a yi magana, to wannan ma bai tabbata ba. Sannan kuma ya saba wa umumiyat cewa akwai abin da kowa ke so aljanna, sannan ya saba wa kuma waqi'in cewa mai jin yare biyu yafi mai jin yare daya falala, mai jin yare uku yafi mai jin yare biyu, ma'ana da gurgurdan yarurrukan da kake ji da gurgurdan karin falalaka. Da haka babu mamaki a aljanna Allah ya ba mutane dama su ji yarurruka duka na duniya in ya ga dama, a ce kowa na jin duka yaren duniya, ko kuma kowa na jin yarurruka gurgurdan falalarsa wani goma wani hamsin wani ɗari wani dubu, misali kowa iya falalar shi iya yawan yarurrukan shi, kamar yadda kowa tsawon ginin gidan shi ko iya abin da zai iya karantawa na tilawa iqra wartaki, wani hawa daya wani mahala basement za a ba shi kenan kasan cikin kasa ko wani kuma hawa dubu duk alaraman da ya iya tuno aya dubu bai daya ba, yana karantawa yana ƙara sama yana karantawa yana ƙara sama, wanda ya je lahira bai da tilawa ko da ya haddace a duniya in san da ya mutu ya manta wannan tilawa ba zai tuno ba a lahira, iya ka abin da ya iya tunowa kul huwallahu ko to ya wanda zai faɗa kenan, kaga hawa biyar kenan kuma ga manta haka. Da haka gara mun dinga muraja jama'a, ba wai ka haddace kawai shikenan ka koma gefe kawai kana tsanin ka haddace ba, da abin da ka mutu na muraja'a da shi zaka tashi, yau asuna ala ma matu alai, za a tashi mutum akan abin da ya mutu na salaha ko nagarta ko na bauta Allah ko na akasin haka, Allah ubangiji ya tsare mu daga akasin haka. Almuhim wannan hadisi jama'a bai inganta ba, Ibn Taymiyyah da kanshi zai wannan bayanin. Na'am. Balakum fiha ma tad'un. Na'am. Sai ne ko a kan mu ne ya yi mujazafa in mutum ya san to ba a kawo mishi shine ma'anar matashtahil anfus abinda ranka ke so ma'ana su waɗannan kayan fawake da sauransu dama abubuwa ne da duk mutane an yi ijma'i akan cewa abubuwa ne na ƙaunar kowa kowa na son su abin daɗi ne ba maki kuma na da wani abin daɗi daban da yake so za a kawo mishi wannan ba wanda zai ce ba za a kawo mai ba na'am malam usman bil qawli thabit na'am أنا لها saboda hey. Larabci shine yaran labarin yanzu labaran da Qur'ani ya bayar na annabawan baya ai ba da larabci kisoshin suka faru ba ko muna da yakinin annabi Yusuf ba larabci yake magana da shi ba haka annabi Musa amma kisoshin sa a cikin Qur'ani da larabci ne saboda larabci shine yaran kisoshin shine yaran da ake bada labarin da shi wannan bai lazumta cewa da larabci abin zai faru amma maka irin katun malam Musa Sahibi ka bari ka je ka gani me wanda gagawa kabari kan nan nan kusa kowa zai ji ko Allah ya samu cika da imani wanne din da ya tafi salam wannan ai salam din aminci ta yi shi ma yana da fasara a wasu yarurruka ko abinda muke cewa dai kawai kar a kuntata cewa dole sai larabci don haka kuntata ni'imar Allah ne Allah ya yi ni'imar shi da fadi musamman kuma tun da hadisin bai inganta ba da hadisin ya inganta sai a san fasara da za a mishi ko a nemi mishi wajihi ko kuma a ɗauka cewa alal misali za a yi ɗauka cewa to a lahira Allah zai canza wa mutane tunani game da bambancin yarurruka ko zai mantar da su duk wani yare inda hadisi ya inganta kuma malamai suka nemi su fasara shi da haka cewa za a waye gari kowa zai zama jinsi ɗaya ne kuma zai ga ya wadata da wannan jinsin na larabci amma duk wannan ba ta so ba tunda hadisin bai inganta ba wallahu alam qala al hafiz al sillafi al imam al sillafi yace hadha hadithun hasan yace wannan hadisi ne kyakkyawa kyakkyawa anan mai kyan ma'ana yake nufi jama'a fa ma adri ibn tumiya yace ni ban sani ba arada hasana isnaduhu hasanun isnaduhu arada husna isnadihi ala tariqatil muhaddithina shin yana so ne yace wannan hadisin isnadin shi kyakkyawa ne a cikin tsarin malaman hadisi aw hasanun aw husna matnihi ko ko yana nufin matnin shi na da kyau alal istilahi al'am bisa istilahi wanda yake gama gari to wannan nabiyin shine abin da za a tsammanta mishi shi wannan malami domin dalle larabawa abin kauna ne saboda qur'ani haka larabawa abin kauna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dabi'a tana hukunta haka jama'a da san da kake son mutanen kake son wani mutum za ga wannan san yayi extending zuwa ga duk mutanen da suke kewaye da shi na ba ta mun fahimta wannan jama'a na san wasu mutum taba samun kansa a cikin wani dabi'a ni an taba mun irin haka idan ka tafiya da mota ka bar garin nan kana zuwa wani gari musamman ƙauyukan nan da ke hanyoyi ka tsaya shan mai ko wani abu da an ganka da lambar zaria sai ga wani mai bakin kayo ya ce ya mala wai zazzaki saboda wauta me ya gani kawai lambar zaria tunda ya ga lambar zaria to ya ga dan garin su wanda yake gani malami sai ya ji kawai san da yake wancan bataccen yayi extending zuwa gare ka ni an taba mun haka a wani gari a jigawa ta tsaya shan mai kawai sai ya malam ni ban ma gano da yake nishi ba cewa na malam ko ca malam mana malam zazzaki nace to ni mai hadan da shi ci ai na ga lambar zaria nace ni dan zaria ne amma ba abin da ya hadan da shi kawai ban yi wani mujamala ba nace ba abin da ya hadan da shi kawai na bata rai shikenan sai ban labarin. To haka wanda yake kaunar malam Albani namu Allah ya gafarta mishi, da zaran ka je wani gari yaji kai mutumin zariya ne ko kuma har ka san darul hadisi sai kai kun fara abun nan da shi tattaunawa da sabawa da juna, ko al arwahu junudum mujannada ina ita lafatta habat. To haka duk mutumin da yake musulmi na kwarai zaka ga yana kaunan mutanen da yaji labarin suna musulunci irin nashi na kwarai. Duk mutumin da yake kaunar ainihin kaza zaka ga yana son irin wannan. A nan malam ya mana wani kwatance a cikin karatun Hamawiyya in ba na manta ba, game da masu son yan kwallo da masu son yan fim da waɗannan jarumai da ake cewa wai jarumai na fina-finai da makamantansu. Akwai wanda zai dinga yin irin askin wannan dan kwallon, ya dinga cin irin abincin dan kwallon yake ci, duk yana da labarin komai bidikka na abin da dan kwallon ne yake a rayuwarsa, kuma yana bibiya ne kawo wannan kauna ta sa yake bibiyan duk abin da ke kewaye da shi. Ko da haka bi tabi'atil hal muna kaunar Larabawa saboda kaunar da muke wa musulunci da alqur'ani. Ga wani tafi nan ta tsannake sun nuna mana shi fadlul arabiyya na Dr. Abu Abdullah Muhammad Said Raslan, wani mutumin kasar Sham ne, ya littafin fadlul arabiyya sunan shi kenan, ya tattauna akan duk waɗannan matsalolin, ya kawo maganganu game da khasa'isul arabiyya, khasa'isul arab, khasa'isul qur'an, abubuwan da suka sa dole a kaunaci larabci fusaha kuma a ji daɗin magana da shi, a dage wajen koyon shi. Kuma shi asalin abu ne sai littafin nan a ƙasar su ta Sham da sarƙashin Larabawa an samu su takaddarai sun je sun yi katu a hannun Turawa, sai suka zo da wani sabon tsari cewa wai a maida gargaliya din nan amiya, a maida ita ta zama ita ce official language tunda kowa na magana da ita, a yi watsi larabcin alqur'ani. Shine malamai suka tsaya suna ta masa rari da gaskiya ko wannan littafin, littafin yana da daɗi kwarai, irin bayanan da yayi da irin yadda ya tattauna game da falalar larabci akwai shi a nan makarantar insha Allah. Almuhim wannan hadisi dai bai inganta ba. Wa Abu al-Farj ibn al-Jawzi zakara hadha al-hadith fi al-mawdu'at, ibn al-Jawzi ya kawo wannan hadisi a cikin al-mawdu'at. Wa qala yace qala al-Uqayli, Uqayli yace la asla lahu, bai da asali. Wa qala ibn Hibban, ibn Hibban yace Yazid ibn Yahya ibn Yazid yarwil maqlubati an al-asbat, yana ruwaito abubuwan da ya riga ya jirkita su. Wancan Yahya dan Yazid al-Ash'ari yana ruwaito abubuwan da ya jirkita su daga amintattu. Fa batala lahi ihtijaju bihi, da haka ba a hujja da shi, wallahu a'lam. Sannan malam Albani Nasiruddin a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 1186 shi ma ya kawo wannan hadisi, kuma ya tabbatar da hukunci irin na su malam Ibn al-Jawzi cewa hadisin mawdu'i ne. Ina fata mun gane wannan jama'a. Wa aidan fil mas'alati ma rawa Abu Bakr al-Bazzar qala haddathana Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari qala haddathana Abu Ahmad haddathana Abd al-Jabbar ibn al-Abbas wa kana rajulan min ahli al-Kufa yamilu ila al-Shi'a. Wannan Abd al-Jabbar ibn al-Abbas yace mutun ne da yake dan kasar Kufa, yana karkatuwa zuwa ga ra'ayi na shi'anci, shi'anci irin nasu na da, ba irin wannan na ainihin rafidanci ba. Wa huwa sahihu al-hadithi mustaqimuhu, amma hadisin sa ingantacce ne miƙaƙi. Wa hadha wallahu a'lam kalamul bazzar, yace wannan zancen da aka yi idraji a cikin isnadin a magana akan wannan mutumin ina jin kaman maganar bazzar ce, inji ibn timiya. An abi ishaqa, na'am, shi wannan Abdul Jabbar dan Abbas yace daga Abu Ishaqa an Aus ibn Dam'aj qala Salman, yace Salman al-Farisi ne yace da ni, nufaddilukum ya ma'ashar al-arabi, ya ku larabawa muna girmama ku mu dauke ku masu girma da daraja, da tafdilir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iyyakum, saboda manzon Allah ya ce kuna da falala, la nankihu nisa'akum, da haka mu waɗanda ba larabawa ba ba za mu dinga auren matan ku na larabawa ba, wala na ummukum fis salati, kuma mu waɗanda ba larabawa ba ba za mu dinga jagorantar ku a sallah ba. Wa hadha isnadun jayyidun, Ibn Taymiyyah yace wannan isnadi ne mai kyau. Wa Abu Ahmad huwa wallahu a'lam Muhammad ibn Abdullah az-Zubairi, wancan da aka ce Abu Ahmad mai riwaya daga Abdul Jabbar yace watakila shine Muhammad dan Abdullah az-Zubairi, min a'yanil ulama'i thiqat, wa kad asna alayhi shaykhuhu al-Jawhari, shaykhuhu al-Jawhari yace ya daga cikin manyan amintattu, wa kad asna alayhi shaykhuhu, malamin sa ya mishi ainihin
sana'i ya yaba mishi wal jauhari hakanan ainihin al jauhari kuma shi ma ya yaba mishi wa abu ishaqa as-subai'i ashhara min an yusna alaihima dace da wal jauhari wa abu ishaqa wadannan guda biyun al jauhari din can da abu ishaqa as-subai'i su sun wuce a ce sai an yi magana akan su mashhure ne daga cikin sikat wa aus ibn dam'aj sikatur rawalahu muslim shi kuma aus dan dam'aj tabi'in wannan ko kuma tabi'in wannan riwaya na'am daga salman shi kuma muslim ya fitar da riwaya daga gare shi wa kad akhbara salman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faddala al-arab salman ya bada labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama larabawa ya sa su sun fi saura falala fa imma insha'u ko ya zama wannan ainihin insha'i ne shine wato a cewa yake yi labari ne wanda ba a iya gazgatawa ko a ƙarya wa imma ikhbarun ko kuma labari kaman cewa yake yi ku girmama larabawa to shine insha'i kenan ko kuma larabawa suna da girma to labari kenan shine khabar fa insha'uhu sallallahu alaihi wasallama hukmul lazim idan cewa yake ku girmama larabawa to dole ne a girmama su wa khabaruhu idan ko labari yace larabawa suna da girma hadisun sadiqun to nan kuma labari ne na gaskiya ma'ana in cewa yi a ba larabawa girma to dole a ba su in cewa yi larabawa suna da girma to da gaske ne suna da shi wa tamamul hadith qadrawa qadru ya an salmana min ghairi hadha alwajhi rawahu thawri an abi ishaqa an ibn abi layla an abi layla alkindi an salman alfarisi annahu qala a cikin cikon hadisin salman yace fa faddaltu muna ya ma'ashar arabi bisnataini ya ku larabawa kun fi mu falala ta hanyar abu guda biyu la na ummukum ba za mu dinga muku limanci ba wala nankihu nisa'akum ba za mu dinga auren mata larabawa ba sun fi karfin kafa'an mu kenan rawahu muhammadu ibnu abi umara al-adani muhammad dan abi umar al-adani shi ruwaito wannan ainihin hadisi wa sa'id da sa'id ibn mansur fi sunanihi da cikin ainihin sunan na sa'id dan mansur wa ghayruhuma da wasunsu na ganin mu tsaya anan ko saboda lokaci ya kure sai mu tashi na'am eh زيزو زي مغانا اكن wannan daga nan zai farawa hadha min mahtajja bihi kaseer min alfuqaha alladhina ja'alu al-arabiyyata min al-kafa'a binisbati ila al-ajami wasu suna kallon haka amma dai zai zo ya tabbata mana da cewa wannan ba hujja bane wannan ra'ayi ne na Salman kuma ba shine ra'ayi da daidai ba domin a aikace an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada aure tsakanin balarabiya da wanda ba balarabi ba kaman zaidu da ire-iren su waɗanda suke ba su da wannan kafa'ar da haka falalar tana nan amma bata shafi kafa'a ta aure ba kafa'a asalin kafa'a ita ce addini inda akwai kafa'a ta addini to duk wata kafa'a za a iya kauda kai gare ta amma kamar yadda zai ambata akwai malaman fiqhu da suka karkata izuwa ga wannan zai ambata mana mazahib din su insha Allah to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi